A nan gada an yi bikin ranar ma'aikatan ne a cikin ruwan sama a fadin kasar baki daya. An yi faretin na kasa ne a filin wasan Esupon a yar yammacin Ghana, birnin Sakandi, inda shugaban kasa John Mahama da shugabannin ƴan kwadagon suka yi jawabai. Bikin ranar ma'aikatan na bana an yi shi a nan Ghana ne a lokacin da mafi yawan kungiyoyin ma'aikatan kasar nan da suke yajin aiki, wanda har yanzu ma'aikata da sashen kiwon lafiya da suna nan suna jin bara akan lamurra da suka shafi albashin su. Sai dai ai mau bikin wannan shekaran take. Kudin fansho haƙinka ne, amma nauyi ne auyanka. Babban sakataren haɗaɗɗen ƙungiyar kwadago ta ƙasa Kofi Asamoah ya nuna damuwarsa ga yanda tsofaffin ma'aikata suke shan wuya, inda yake kira yana cewa
there is no way we can justify a situation where our old people become destitute immediately after retirement.
Yace babu dalili da zai sa mu bar mutanen mu suna shan wahala da zaran sun gama aiki. Yace dole ne mu yi wani abu a yanzu. Sai dai Kofi Asamoah ya nuna bakin cikin sa ganin Ghana na cikin kasashe da ma'aikatan su ba su samun albashi mai tsoka, wanda yake da mummunan tasiri a kan rayuwar su bayan sun gama aiki. A nasa bangare kuwa shugaban kasa Jan Rahman Mahamman ya amsa roƙon ma'aikatan ne kai tsaye, yana cewa
government wishes to assure the TUC that the issue of basic income grant raised in comment
yace gwamnati za ta ba bukatar ma'aikata, wanda shugaba Kofi Asamoah ya ambato a cikin jawabansa na albashi da kuma sallaman ma'aikatan muhimmanci.
Government will take steps to correct any deficiencies in the National Pension Regulatory Authority in order to achieve.
Yace gwamnati za ta duba tsarin biyan fansho kuma ta inganta tsarin ta yadda za a duba matsaloli da hukumar kula da wannan tsari suke huskanta a gyara. Shugaban kasa John Rahman Mahamman ya ce gwamnatinsa ba za ta take haƙƙin wani ma'aikaci ta hana mai nuna damuwarsa ta hanyar yin yajin aiki. Sai dai ya kamata su yi la'akari da tattaunawa ta zama hanyar magance matsaloli na aiki, amma ba hawan kujerar naki ba. Wannan ba zai dace da ci gaban tattalin arzikin kasar ba. Malam Jibril Abbas tsohon ma'aikaci ne wanda ya mun tsokaci akan taken bukin na bana.
Na yi aiki ne daga Ministry of Education, yanzu na zo gida ina kan fansho. Wannan take da ya dace sabida fansho da haƙƙi ne ga wani mutum bayan kai wahala kai aiki ka kai wani lokaci da yake yanzu ƙarfi ya rage maka, kuma dole ne a waiwaye ka a dunga baka abinda zai taimaka maka cikin ubanka. Kuma kai ma haƙƙi ne a kanka a lokacin da kake da ƙwari kana ka yi ƙoƙari ƙwarai cikin aikin da kake da daidai taimaka da yake abinda za a samu irin kuɗin da muke samu na albashi, samu kuɗin fansho da ya isa ba sabida hawan farashin kaya da ke tafiya kowane lokaci. Saboda shi muna neman da gwamnati ta yi ƙoƙari.
Ma'aikatan da sun kyautata zaton shugaban kasa zai cika alƙawura da musu ta yadda zai inganta rayuwarsu. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika, Accra, Ghana.